Edson Arantes, Dona Simonto da aka fi sani da sunan Pele, wanda ya rasu a jiya Alhamis a wata asibitin Sao Paulo kasar Brazil, shine dan kwallo mafi samun daukaka a fadin duniya sakamakon bajinta da kwarewarsa a harkar kwallon kafa. Kamar yadda rasuwar wannan dan taliki ta girgiza duniya, haka abin yake a nan Niger, inda wasu 'yan kasar ke bayyana alhini.
Asara ce gare mu, kana ganin yadda ake gani ana zaman tare da shi a fannin gyaran tafiyar kwallon kafa, irin gudunmuwa da ke bara. Ke sai mutum ya takarwa a zuwa gani, kuma duniya insha Allah ba za ta manta da shi ba.
Ni ne Mamman Yarima Abdu. Gaskiya muna juyayi da wannan rishi na babban dan kwallo na duniya, wannan Pele, da ya taka leda sosai cikin duniya. Duk abin da mutum zai yi a harkar kwallo dai, shi dai wannan mutumin dai deja yayi shi. Nan Niger, tunda muna harkar kwallo sosai, muna juyayi sosai sama wannan rasuwa. Lamba 10 dai babu ya shi.
Pele, wanda ya rasu yana da shekaru 82 a duniya, ya zura kwallo 1282 a tsawon shekarun da ya shafe yana taka leda. Shine wanda kawo yanzu dan wasa ɗaya tilo da ya taba samarwa kasarsa kofin kwallon kafa na duniya sau uku. Dan jarida da ke bin diddigin sha'anin wasannin motsa jiki Musa Kambai Garba ya bayyana marigayin a matsayin wanda ya taka rawa wajen tusa sha'awar kwallon kafa a zuciyoyin jama'ar sassan duniya.
Ya buga da 'yan Afirka, kasar Brazil ta buga ka gani da kasar Egypt, bayan wannan kuma a shekarar 1965 sun buga da kasar Algeria. Kai lalle Pele ya so Afirka, tunda da club kin shi ma wanda ake cewa Santos sun ziyarci Afirka so jiyawa, sun zo Senegal, sun je Gabon, sun je Cote d'Ivoire. A ƙarshe ma abun tuni babba lokacin da ake yakin Biafra, Pele shi da tawagarsa da kwallon sun zo sun buga kwallon kafa da Najeriya nan makwabciyar mu ta Niger. Sai dai mu ƙara tuni ga dukkan masoya Pele da dukkan masoya kwallon kafa, a mashi addu'a Allah sa kwanciya hutawa.
Hukumar kwallon kafar Niger FENIFOOT a ta bakin mataimakin shugabanta Alhaji Sani Otis ta bayyana kaduwa da abinda ta kira babban rashi. A yanzu haka hukumar na gab da tura sakon ta'aziyya ga takwarorta ta kasar Brazil, in ji shi.
Pele sarkin 'yan balo wanda duk duniya ba wanda ya taba kawo sunan shi ba. To gaskiya mun ji wani babban rishi da aka yi a cikin sha'anin kwallon kafa na duniya. Mu daga wajen hukumar ta kwallon kafa, in Allah ya yarda, zan mu aika ta'aziyyarmu na wannan rishi da aka yi. Duniya dai gaba ɗaya ana son Pele. Balantana kuma a Brazil sun maida shi kamar wani jini gimshiɗin su na kwallon kafa, suna alfahari kwarai da shi.
Tuni aka ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki uku domin nuna juyayin rasuwar Pele. An kuma sanar cewa a ranar Litinin ɗin da ke tafe ne za a yi jana'izarsa da karɓar ta'aziyya a hukunce, inda za a ajiye gawarsa a filin kwallon kafar Santos FC, wato ƙungiyar da ya buga wa kwallo daga 1956 zuwa 1974. Sannan a ranar Talata za a zagaya da gawarsa a titunan birnin Santos, kilomita 80 da birnin Sao Paulo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.